sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum kuma barkanku da sallah da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar sallah. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shiri na musamman akan gashe-gashen barka da sallah. Amma yanzu ga Ibrahim Garba da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan al'ummar musulmi kuma ana kan shirye-shiryen karamar sallah lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Akasarin musulmi a duniya sun kammala azumin watan Ramadan bayan shan ruwa jiya Alhamis, aka kuma ci gaba da shirye-shiryen sallar Idi. To amma fafatawar da ake yi a Sudan da kuma turmutsutsun da ya auku a Yemen na neman mamaye dukkan batutuwa a wasu sassan. A wasu sassan kuma na wannan yanki an shiga wannan muhimmin lokaci ne yayin da wasu kasashe da suka dade suna gaba da juna ke ta sasantawa da yin sulhu da junan su. A kalandar musulunci ana amfani ne da ganin wata tare da bayanai daga hukumomin addini. Akan kuma fara azumin watan Ramadan ne kulle yomin tun daga ketuwar alfijir zuwa faduwar rana, sannan a kammala wannan muhimmin wata da shigulgulan karamar sallah. An kashe wani kusa a gwamnatin Mali da wasu mutane uku a wata kwantar bauna da aka yi a wani yanki na kudu maso yammacin kasar. A cewar gwamnati jiya Alhamis, harin ya auku ne a wani wuri da masu tsaurar ayin addini ke da ƙarfi. An kashe shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Umar Tuwari yayin da yake tafiya a wani wuri daura da Nara a yankin Kayes. A cewar shugaban sashin kuɗi na fadar shugaban ƙasar Laftana Kanar Cheikh Muhammadu Sharif Tunkara a wani bayani, an kuma kashe dogaren tsaren Tuwari da wani direba da kuma wani mai kamfanin haƙar ma'adinai, yayin da kuma har yanzu ba a san inda wani direba yake ba. A cewar sa, da yammacin jiya Alhamis aka yi jana'izar mamatan. Gwamnati dai bata bayyana lokacin da aka kashe su ba da adadin motocin da ke cikin tawagar da kuma waɗanda ake zargi da kai harin wanda ya auku a wurin da masu ikirarin jihadi ke tasiri. Shugaban Uganda Yoweri Museveni ya kirata ba hannu kan wani kudirin doka wanda a wasu yanayoyi ya tanaji kisa ga wanda ya aikata luwaɗi, sannan ya sake turawa ga majalisar dokokin ƙasar danta a tabakinsa ƙarfafa kudirin dokar. An bayyana shawarar da Museveni ya yanke ne da yammacin jiya Alhamis bayan da ya gana da 'yan majalisar dokokin kasar da ke jama'iyya mai mulki ta NRM waɗanda kusan dukkaninsu ke goyon bayan a maida kudirin doka. An kammala ganawar ce ta yanke shawarar maida kudirin ga majalisar tare da abin da aka kira wasu shawarwari na inganta shi, a cewar takardar bayanin. Amma ba a fayyace shawarwarin da shugaban kasar ya bayar ba. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kashe wasu sojojin Indiya biyar jiya Alhamis bayan da 'yan tawaye masu gurmayar kawar da mulkin Indiya suka yi kwantar bauna ma wata motar soji a Kashmir da ke yankin Himalaya da ake takaddama a kai. A cewar rundunar soji, 'yan bindigar sun kai hari kan motar sojin ne ta wajen bude wuta a yankin Rajuri da ke kudancin kasar, daura da wuri mai cike da harkokin soji wanda aka shata don raba bangarorin biyu. A cewar takardar bayanin wadda ta ce sojoji biyar sun halaka baya ga wani kuma da ya ji rauni. A cewar takardar, 'yan ta'addar waɗanda ba a san ko su waye ba sun fake da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma duhun da ya biyo baya suka kai harin. A ƙarshe, sakataren NATO Jens Stoltenberg jiya Alhamis ya ce ƙasar Ukraine ta cancanci kasancewa mamban NATO da Amurka ke jagoranta, wadda ita ce babbar ƙungiyar haɗakar sojin ƙasashen yamma. To amma nan da nan wannan matsayi nasa ya janyo martani daga Rasha. A ziyararsa ta farko zuwa Ukraine tun bayan mamaye Ukraine da Rasha ta yi watanni 14 da suka gabata, Stoltenberg ya yi magana inda ya ce, bari in fito fili inda ya fi dacewa Ukraine ta kasance shi ne cikin iyalin Turai da Atlantic. NATO ce muhallin da ya dace da Ukraine. Stoltenberg ya ce shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky sun tattauna kan wata hanya da NATO za ta taimaki Ukraine ta canza kayan aikinta da ma aƙidojinta daga na tun zamanin tarayyar Soviet zuwa na NATO don a samu cikakken dacewa tsakaninta da NATO.
Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Zahra Aminu Fage za ta kawo mana shiri na musamman.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Ni yau ne ranar Eid, ya ku jama'a sai mu yi fara. Domi yau ne ranar Eid, domi yau ne ranar Eid.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da safiya. Da fatan an yi sallah lafiya, da fatan Allah ya karbi ibadun mu baki daya. Amin. Yau take sallah. A wannan ranar sallah za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya da suke sanye da sakonnin su a ko'ina a duk faɗin duniya. To masu sauraron mu, sai a biyo mu a cikin shirin mu na gaishe-gaishen sallah. Za mu fara gaisuwar sallah ne daga nan Amurka.
Domi yau ne ranar Eid, domi yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko zan isar da gaisuwa ta ga zurkata Hajiya Hafsa gidan marigayi Alhaji Kawo Allah jikanshi da rahama, da yayata Hajiya Kubra, da kanina Alhaji Abdullahi, da Ibrahim, da Abubakar, da Ahmadu, da ɗana Kamalu, da ɗana Izil Arab, da ɗana Turidu. Ina gaida Hajiya Talatu da Iyami da Jariya, da Hajiya Lami a dutsen ƴan Kilishi, da Alhaji Umaru Akawu, da Alhaji Ali Akawu, da matarsa Hawa Akawu, da Anti Binta, da sarkina Alhaji Baba Mai Kuɗi, da ƴan majalisansa, da ɗan uwa gabaki ɗaya a nan Sabon Fegi. Ni ne naku Alhaji Baba Yalo ke muku barka da sallah. Allah shi maimaita mana, Allah kuma ya ji ƙan magabatanmu, Allah kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da faɗin duniya gaba ɗaya.
Assalamu alaikum, ni ne Hajiya Sa'a mai huran ƴan aljanna, Voice of America. Ina muku barka da sallah. Allah ya maimaita, Allah ya kara muku lafiya da himma da kwazo. Ina gaida yayana Ibrahim Ismail, barka da sallah. Aminu Ismail, da kai da iyalinka, barka da sallah. Rabi Ismail, ina miki barka da sallah. Da ke da iyalan gidan Kiramatu Ismail, ina miki barka da sallah. Da ke da iyalin gidanki, da Alhaji Ishau Yahaya Bashir, ina maka barka da sallah. Da kai da iyalanka Abubakar Bashir, ina maka barka da sallah. Da kai da iyalinka Faisal Bashir, barka da sallah. Sharif Bashir, barka da sallah. Umar Abubakar, ina maka barka da sallah. Da kai da iyalanka Siraju Abubakar, ina maka barka da sallah. Da kai da iyalanka ƴan uwayena na gidan Baba Mai Agugu, ina muku barka da sallah. Ƴan uwayena na gidan Mala Abdulsamid Gagaisun, barka da sallah. Ada Sabon Zango, ina maka barka da sallah. Alhaji Mahmud Kotiyala Gagaisun, barka da sallah. Ma'aikatan Zuriya FM da malaman Zuriya FM baki daya, ina muku barka da sallah. Malam Bun Usman daga Najeriya, ina maka gaisuwa na barka da sallah. Da kai da iyalan gidanka, ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran ƴan aljanna daga US, Allah ya maimaita mana, Allah ya ji kan magabatanmu ya kai mu badin badada.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sashen Hausa na muryar Amerika ne magana Alhaji Lukman Abbas Luxburg daga Berlin, New York. Da farko ina gaida Babakar ne Abbas, ina musu barka da sallah, ina gaida Malam Launa Abbas da Alhaji Umar Abbas, Alhaji Rufai Abbas da Alhaji Rizaku Abbas daga Gusau Nigeria. Ina gaida Alhaji Isa Abbas da Alhaji Ali Abbas daga Mubi Nigeria. Ina gaida Alhaji Sulaiman Sow Salga da Baba Musa da Alhaji Aminu Sow Salga da Alhaji Ali Sow Salga, duka ina muku barka da sallah. Ina gaida Alhaji Mustafa Saban Gida da Alhaji Aminu Saban Gida, Alhaji Abubakar Saban Gida, ku kuma ina muku barka da sallah. Ina gaida sarkin gonjawan kuma shi Alhaji Baba Isaku da Alhaji da sarkin Kantoshi Alhaji Ibrahim da kanwansa Ajiya Anti, su kuma ina musu barka da sallah. Ina gaida Alhaji Sa'idu Chama Mbema, ina gaida iyalaina Ajiya Zubaida da Ajiya Zina na Zuriya FM. To assalamu alaikum, mai magana Alhaji Lukman Abbas Luxburg daga birnin New York, New York.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne Dr. Umaru Alhaji Saleh, professor anan America. Ina jama'a duka barka da sallah. A birnin Kano ina gaida yayata Gogorabi da danta Abdullahi a kofar Kabuga. Ina kuma gaida dai dan Shehu shi ma kofar Kabuga. Ina kuma gaida sarkin kofar Kabuga Bello. A Bayero University ina gaida Alhaji Professor Tijani Hassan Darma da Professor Bashir Galadanci. A Fatas kuma ina gaida Haji Yada da Alhaji Saleh da iyalin dukkan iyalin gidan Alhaji Barau da sauran jama'ar gida. A Isawa ina gaida sarkin Isawa da kaninsa dan Amar da wadadan Datti Wanzami da Daribe da dukkan sauran jama'a gari. A Maiduguri ina gaida abokanena Alhaji Mustafa Joni Taylor da Malam Abdulkadir Mahmud. A Leran Bauchi ina gaida Malam Ma'azu dan Idin Alhaji Ahmadu Fatoma da sauran duk jama'a gari. Assalamu alaikum.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne naku Aminu Ahmed Sani a birnin New York. Ke muku barka da sallah. Allah shi maimaita mana, Allah ya sa mu fi haka, Allah kuma ya kai mu sabon shekara da musulmin duniya duka baki da ina muku barka da sallah, musamman kuma ta iyalaina Ajiya Adiyatu Abdulkarim Alhassan da kuma na biyu ita ce Shafiya Lukman da kuma sauran yan waye duka baki da iyaye duka, ina musu barka da sallah, mu kwana lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Muhammad Awal Sa'id Al-Zakirai. Ni dan kasar Najeriya ne dake karatu a Malaysia. Ina wa dukkanin al'ummar musulmin duniya barka da sallah. Sannan ina miƙa sakon gaisuwa na musamman ga ƴan uwana da abokan arziki dake kasar ta Najeriya. Sannan ina miƙa sakon gaisuwa ga ɗan uwana dake kasar Amurka tare da iyalansa. Allah ubangiji ya karɓi ibadun mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ahmad Muhammad Aminu Bayero, wanda aka fi sani da Ahmad Sek.
wanda aka haifa a birnin Kano, Nigeria, a unguwar Kankarofi, gidan marigayi Sakatare Mahmudu Aminu, tsohon sakatare na Kano Emirate Council. Ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga mahaifana mata, sannan ina musu addu'a Allah ya ƙara musu lafiya, sannan ina ƙara miƙa godiya saƙon gaisuwar barka da sallah da ɗan uwana. Ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai martaba sarkin Bucci Alhaji Nasiru Ado Bayero. Sannan ina ƙara miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah da ƴan uwana mata da maza da ƴaƴan sakatare Mahmudu Aminu. Sannan ina ƙara miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah da ƴan uwana da abokaina da muke tare da su a Najeriya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga ƴan uwana da nake nan mazauna Turai da muke tare da su a birnin New York da kuma faɗin America ma baki ɗaya. Ina addu'ar Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum. Allah ya sa ibadar da muka yi karɓaɓɓiya ce, Allah ya sa muna daga cikin intattun bayansa. Ina yi kowa barka da sallah, ina yi wa ƴan uwanmu musulmi da suke faɗin duniya fatan alkhairi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Jibril Babba Mai Yola. Na taya ƴan uwa da abokan arziki da abokan kasuwanci murnar sallah ƙarama Eid. Na mana fatan ayyukanmu da muka gabata a cikin watan Ramadan Allah ya karba mana su ya sa mana amizani. Sannan na gaida ƴan uwa da abokan arziki dukkan musulmi, na kuma fata Allah Ubangiji ya yafe mana kurakuranmu. Zan yi amfani da wannan dama na gaishe da mahaifiyata Gogo Amarya da mahaifiyata Gogo Hajja. Allah Ubangiji ya ƙara muku lafiya da albarka. Zan yi amfani da wannan dama in gaida babban wana kuma matsayin mahaifi Dr. Faizu Baffa Yola. Na gaida dukkan ƴan uwa wanda ban kira sunan su ba, ai mana uzuri. Na gaida mahaifiya da ƴan uwa na matata iyalina Hajiya Hamida Makarfi. Sannan na gaida ɗana Muhammad Al-Amin, na gaida ƴata Maryam Ummu Isa. Sannan na gaida abokaina da kuma abokaina da suke ƙasashen waje su Safiya Mai Biyar, su Sa'id, su Alhaji Yakubu wanda suna ƙasar Amurka. Sannan na gaida su Yahaya wanda suna Amsterdam. Na gaida dukkan al'umma, Allah ya sa mu sallah lafiya mu gama lafiya. Madalla subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eid mubarak.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni honorable Saddam Sani Umar Platan ina amfani da wannan dama na ce dukkanin musulman duniya barka da sallah. Sannan ina amfani da wannan dama na taya jagora na kuma ubana injiniya Dr. Abi Musa Kwankwaso da kuma zababban gwamna na injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma zababban sanata na honorable Abdulrahman Kawu Sumaila Oyafar da kuma zababban din majalisar tarayya ta honorable Abdullahi Sani Rogo da kuma shugabanni na jam'iyya na option A honorable Shehu Wadasa Gagi da kuma honorable Umar Haruna Doguwa da kuma ɗan majalisar jiha ta honorable Jibrin Ismaila Falgore. Ina taya su murna wannan sallah. Ina godiya. Assalamu alaikum.
Kai aikin lada daya aninka goma
masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin zamu ci gaba da kawo muku gaishe-gaishen namu.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Mustafa Usman Baba, mazaunin garin Baltimore a jihar Maryland dake nan kasar Amurka. Dan yi amfani da wannan dama domin ta daukacin musulmin duniya baki daya murnar kammala ibadar watan azumin Ramadana tare kuma da murnar karamar sallah. Allah mai maimaita mana, Allah ka kabi ibadun mu, Allah ya sa mu daga cikin yantattun bayan sa. Zan yi amfani da wannan dama a karo na biyu domin taya shugaban dariƙar konkusiya na duniya baki daya injiniya da Sarabi Musa Konkuso, gababban gwamnan jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf da madamikinsa kwamarar Aminu Abdulsalam, shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano Honorable Umar Haruna Doguwa da hukumar aikin sa kamar su Dr. Hamu Sadi Ali sakataren jam'iyya, Dr. Aliyu Isa Aliyu sakataren kudi na jam'iyya, Dr. Kabiru Husaini sakataren tsare-tsare na jam'iyya da duk sauran abokan aikin su. Sannan zan miƙa sakona na musamman ga abokaina na taya murna sallah, musamman ga shugaban kwamitin matasa na za campaign din zaben gwamnati da shugaban kasa ambassador Yusuf Imam Ogan Boye da sauran abokai irin su Sunusu Gama, Muhammad Shehi, Sa'idu Darin, Hashim Abidi, Aisha'u da dukkanin sauran abokan zama da abokan rayuwa, ina musu fatan alkhairi, Allah ya maimaita mana. Sannan a ƙarshe zan rufe da miƙa sakon murnar sallah na musamman ga iyalina, ga ƴan uwana da kannina, ina musu fatan alkhairi, Allah ya maimaita mana, Allah ya kabi ibadun mu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da warhaka. Yau take sallah. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako, madakin samunaka daga nan birnin Boston, Massachusetts a America. Ta farko na miƙa gaisuwar sallah na ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da mai martaba sarkin Zazzau da kuma mai martaba madakin Zazzau Manar Jafaru da mai martaba sarkin Lere da sarkin samunaka da mai martaba sarkin Old Muri Alhaji Abdullahi Muhammad Babachiroma da sarkin dawakin Muri. Da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Professor Ango Abdullahi da Dr. Alhaji Sarki Tafida, Alhaji Muhammad Jibo Kwangutudun Wada Zaria da Abdulkarur Bello, Dr. Bello Salancin Zazzau da Jafaru Makarfi a Kaduna. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga baradan Kano Dr. General Abdurrahman Bello Dambazawu retired da General Muhammad Barau da Imamin Bauchi Alhaji Bala, Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman a Kaduna da Imamin Samunaka da Imamin Lere da duk fatan sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Alhaji Ahmadu Wudil a Kano, Alhaji Ibrahim Usman Wudil a Jiginyu Kano da kuma Yaya Salisu tsohon chairman na Zaria Local Government a Tudun Wada Zaria da dukkan iyalan Alhaji Ahmadu Jallesu shugaba Izala da fatan sun yi sallah lafiya da dukkan mutanen gidan late Sultan da Suki Amiyatta Allah a nan a Kaduna da Hajiya Luba Aliyu da Muhammadu Sani dan Haja da Zab Aliyu Abdullahi Makarfi da Shitu da Sha'ibu Umar Kula da Garba Musa Turawa da Alhaji Yahaya Dogara da fatan duk sun yi sallah lafiya a Katsina. Duk na gaida ƴan uwa da abokanai na a Katsina da Daura da fatan sun yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina miƙa sakon gaisuwa da barka da sallah ga al'ummar Najeriya da musulmi ko ake da da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya karɓe ibadun mu. Sannan ina ƙara miƙa sakon gaisuwa na musamman ga mahaifiyata Hajjia Labaina A. Yusuf da kuma mahaifina Alhaji Bala Musa Gwale da kuma shi uncle nawa Alhaji Safiyanu, da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya karɓe ibadun mu da dukkanin al'ummar musulmi da yan uwa da abokan arziki, Allah ya karɓe ibadun mu. Sunana Yusuf Bala Musa daga nan China Beijing. Nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Maimuna Adnan Muktar. Ina miƙa sakon barka da sallah ga mijina Alhaji Tijjani ni Adamu, masoyin sauraron VOA kullun da daddare, da babana Alhaji Abba Muktar da mamana Hajiya Abu Umar da yayana Shamsuddin Muktar da kanwata Sa'adatu Muktar da kuma kanina Muktar Adnan Muktar da dukkanin yan uwana da yan uwa musulmi gabaki daya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Eid Mubarak.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko na miƙa gaisuwar sallah na ga mutanenmu na Najeriya, ƴan uwa, iyaye da kuma abokan arziki, da fatan a yi sallah lafiya. Allah kuma an sama ne ibadun mu da muka yi na watan Ramadana. Ni ne Abdullahi Mujib Abdullahi daga nan Towson, Maryland, a ƙasar Amurka. Na gode, a yi sallah lafiya.
Ba sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko daga fadin duniya. Sai a dakace mu shirin mu na ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen hada wannan shiri har ya zo gare ku da waɗanda kuka ji muryoyin su. Muna miƙa sakon gaisuwar sallah daga nan muryar Amurka zuwa daukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk fadin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana, amin. Godiya ta musamman ga wadda ya daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Da fatan za a yi sallar Idi lafiya.
Yau ne ranar Eid, ya ku jama'a sai mu yi fara'a. Domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu, mu ziyarto duk danginmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illa Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Walillahi
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illa Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar.
Walillahi alhamd.
La ilaha illa Allah. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho.
To ba sauraro a nan ne kuma za mu sauke labulin shirin. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa, Baba Yakubu Makeri ne nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, tare da muku barka da sallah.